الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يوم درسي لك العتم بتقص في نظام تاشي أتفين كراتم من إذية يوم شاء هدو جوات الرجب هجرة أمر صلى الله عليه وسلم تدبو لقريه بالثلاثين دقاء وانده وانا رانا تيدي ديدا عشرين دشدا جواتا شدا نشكرا تدبو بيدا غوما سمي لاديا كما يندى مكتشي او انتم ماكم وانا ماكم ان شاء الله مراجع اغاني دا تنبيوي اكان دروسا دا سكوشي وما اسفنك راتم من وانا اللي تاتيني البركة وانده مكي رقاء الله مدعوك تنسركي البركة انشي مدشي منكرا انت فرلان صلى دا سنوني انت دا مستحب anta da mubtalat inta masu abubban da suke bata ta da kuma yanda ake gyara ta idan mutum yayi rafkanwa shine abin da ya danganci sujudu sahwi wanda shine muka a darasin mu na karshe ko muka ce Allah ya kai mu a yau insha Allah muraja'a gani kan darussan da suka wuce to amma kafin mu dangane da mustahabban sallah akwai waɗansu daga cikin mustahabban sallah da suna da muhimmanci mu ambace su wanda a cikin littafin bai kawo su ba ba yawa gare su ba amma saboda usa da muhimmanci a yi ishara a gare su saboda yawanci littafai da muke karantawa na hadisai irin su bulughul maram irin su umdatul ahkam suna kawo su don haka zai yi kyau mu ga menene matsayin matabar Imam Malik dangane da waɗannan wato mas'aloli. Matsala ta farko ita ce matsalar a sanya hannun dama akan hannun hagu a kirji a cikin sallah, ko kuma dai kada mu ce a kirji, a dora hannun dama akan hannun hagu. Ina za a sa shi? Wannan wani abu ne kuma daban. Min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يو درسي مثلا سند تقص في نظام تاشي أتكين كراتم من إذية يو شاء هدو جوة الرجب هجرة أمر صلى الله عليه وسلم تدبو لقريه بالثلاثين دقاء wanda wannan rana ce daidai da 26 ga watan 6 na shekara ta 2010 ta miladiya. Kamar yanda muka ce a wancan makon, wannan makon insha Allah muraja'a zani da tambayoyi akan darussan da suka wuce, domin a cikin karatun mu na wannan littafi ne albarka wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki albarkance mu da shi. Mun karanta farillan sallah da sunnoninta da mustahabbanta da makaruhanta da mubtalat inta masu abubban da suke bata ta da kuma yanda ake gyara ta idan mutum yayi rafkanwa shine abin da ya danganci sujudu sahwi wanda shine muka a darasin mu na karshe, ko muka ce Allah ya kai mu a yau insha Allah muraja'a zamu kan darussan da suka wuce. To amma kafin mu dangane da mustahabban sallah, akwai waɗansu daga cikin mustahabban sallah da suna da muhimmanci mu ambace su wanda a cikin littafin bai kawo su ba ba yawa gare su ba amma saboda usa da muhimmanci a yi ishara a gare su saboda yawanci littafai da muke karantawa na hadisai irin su bulughul maram irin su umdatul ahkam suna kawo su don haka zai yi kyau mu ga menene matsayin matabar Imam Malik dangane da waɗannan wato mas'aloli. Matsala ta farko ita ce matsalar sanya hannun dama akan hannun hagu a kirji a cikin sallah, ko kuma dai kada mu ce a kirji, a dora hannun dama akan hannun hagu. Ina za a sa shi? Wannan wani abu ne kuma daban. Abin da ake ce ma qabdu, ana ce masa qabdu, ana ce masa wadu'u. Al-qabdu riƙewa, wato hannun dama ya riƙe hannun hagu. Al-wadu'u ajiyewa, hannu a dora hannun dama akan hannun hagu. Dangane da wannan, akwai riwayoyi guda uku a wannan mazhaba ta Imam Malik. Riwaya ta farko ta ce yin haka a cikin sallah ja'izi ne, ko sallar farilla ko sallar nafila. Ma'anar ja'izi yin sa babu lada, barin sa babu laifi. Saboda haka in kai kai daidai, in ba kai ba babu laifi a kanka. Sawa'un a sallar nafila ko a sallar farilla, wani yake riwayar Ashhab. Riwaya ta biyu daga Imam Malik shine makaruhi ne a yi ƙabulu a sallar farilla ko sallar nafila, sai idan mutum yayi, sai dai idan sallar mutum ta yi tsawo ta nafila, to babu laifi, saboda gajiya zai iya yin ƙabulu. Saboda in ya saki hannunsa watakila zai gaji, in ya kama hannayen zai sa shi ya huta. Saboda haka suka ce makruhi, a wannan riwaya ta ce makruhi ne sai kawai a lokacin da mutum ya tsawaita karatu da tsayuwa a cikin sallar nafila. Wani ita ce mashhuriyar riwaya, ita ce riwayar Ibn al-Qasim, ita ce da Imam Malik ya ambace ta a cikin Mudawwana, kuma a kanta wato ƴan yamma maghariba, ƴan Misra da ƴan Morocco da ƴan wato Tunis da sauransu, arewacin wato yammacin duniyar musulmi, wanda suke akan mazhabar Imam Malik akan wannan riwaya take. Kuma ita ce mashhuriya a mazhaba yawancin littafan fiqhun malikiya a kanta suke, kamar yadda yake a cikin Muktasar da sauransu. Riwaya ta uku daga Imam Malik shi ne cewar yin ƙabulu mustahabbi ne a sallar farilla da sallar nafila. Wannan ita ce riwayar mutanen Madina daga Imam Malik, almajiransa ƴan Madina abinda suka rawaito daga gare shi kenan. Saboda haka mabiya mazhabar Imam Malik na Baghdad birnin Iraq da na Andalus birnin wato gundumar nahiyar Spain kenan akan wannan riwaya ta. Dan haka ita Imam Al-Qadi Iyad a cikin littafin sa Al-Qawaid wanda yake shine kamar ahlarun su a can, kamar yadda mu ahlari yake a Maghrib anan, su kuma a can Andalus Al-Qawaid na Qadi Iyad haka yake, shine littafin farko da ake karantawa na fiqhun malikiya. Ya ambaci cewa daga cikin mustahabban sallah akwai ƙabulu. Sun tafi akan wannan riwaya, wanda yake kuma wannan shine abin da yake malaman Andalus suke akai. Dike kun san mazhabar Imam Malik. Mazhabar Imam Malik ta kasu wato kashi biyar, inda ta shahara wuraren ƙarfinta. Akwai almadaniyuna ƴan Madina, almajiran Imam Malik da suka yi riwaya daga wajensa ƴan Madina, irin su Mutarrif da Abdullahi ibn Nafi da Abdulaziz ibn al-Majishum. Akwai ƴan Baghdad, ƴan Baghdad wanda daga baya ne, wanda Al-Qadi Isma'il Al-Qadi shine ya yada mazhabar Imam Malik a can, kuma ta kai har zuwa Khurasan, irin su Rashid din nan da sauransu. Duk anan Imam Malik yana da majiya mazhabar sa anan. Mazhaba ta wato wuri a mantika ta biyu kenan, Al-Baghdadiyun. Mantika ta uku Al-Misriyun, mutanen Misra, wanda suka ɗauko ita ta fi ƙarfi, saboda Ibn al-Qasim ya lijinci Imam Malik, kuma malami ne babba, ya fahimci mazhabarsa, ya fahimci ra'ayoyinsa sosai, kuma shi a can kansa babban malami ne. Kuma ya zamanto cewar an yi masa tambayoyi, an rubuta su a cikin Al-Mudawwana, da haka ta shahara. To mazhabar Musulmin kenan. Ta hudu Al-Maghariba, ahlul Maghrib, su ne ƴan wato yammacin duniyar musulmi, wanda ya tara wato ƙasar Tunis, Libya, Algeria, Morocco. Mandika ta biyar su ne Al-Andalus, Spain, wanda su kuma sun tasirantu da waɗanda suke ƴan Maghrib da ƴan Misra, amma sun fi tasirantuwa da malaman da waɗanda suka yi riwayar hadisi wajen Imam Malik, irin Yahya ibn Yahya al-Layfi wanda ya rawaito Muwatta. To kun ga waɗannan ke ƙarfi tun a farkon tarihin musulunci. Har yanzu kuma waɗannan wurare mazhabar Imam Malik tana nan, banda kamar Spain da ya zama yanzu ba a hannun musulmi take ba, da kuma kamar Iraq wanda yanzu kusan babu sauran masu bin mazhabar, kusan da wuya ka samu masu bin mazhabar Imam Malik. To ra'ayin Imam Malik nan gane da ƙabulu shine waɗannan guda uku da muka ambata: halacci a farilla da nafila, tarhanci a farilla da nafila sai dai idan nafilar karatu yayi tsawo, mustahabbanci a farilla da nafila. To a cikin waɗannan ra'ayoyi guda uku, wanne ne ya fi kusanci da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Na'am, na ƙarshe shine yake, shi na ƙarshe shine ya fi kusanci da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin shi kansa Imam Malik a cikin Al-Muwatta ya kulla babi
da unwanin babu wad'ul yamin wad'ul yadil yumna ala al yusra fi salat, babun sanya hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah. Sai kawo hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, wanda yawanci duk malaman hadisi ta hanyar Imam Malik sai rawaito wannan hadisin a cikin tafansu irin su Bukhari da sauransu. Hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi yace kana an-nasu yu'maruna bi an yada'a ar-rajul yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah. Rawin yace la a'lamu dhalika illa annahu yamihi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Yace mutane an kasance ana horon ɗaya daga kowane ɗaya daga cikin musu ya ɗora hannunsa na dama akan zira'insa na hagu. Zira'i shine daga nan tsintsiyar hannu zuwa gwiwar hannu, duk nan wajen zira'i ne. In ka sanya a kusa da tsintsiyar hannu ko ka sanya shi a can kusa da gwiwar hannu, duk ɗaya ne ka sanya shi akan zira'i. Yace mutane ana umartar su da su ɗora hannunsu na dama akan zira'insu na hagu a cikin sallah. Sai Sahal, sai wanda ya rawaito daga Sahal yace ni ban san cewa ya rawaito wannan hadisin ba, face yana ɗaukaka wannan riwaya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato waye mai yin umarnin? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da yasa kenan ya kawo wannan, domin aka ce ana umartar su, zai iya yiwuwa ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin ne. To amma sai yace ya ƙara ya tabbatar, kada a yi shakka, wanda yake wannan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka wannan ya nuna kan cewar yin haka ya zo daga umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma tunda ba ambace shi a cikin hadisin koya ma wanda bai iya sallah sallah ba, sai zamanto wannan aka dauke shi a babin sun umarni ne na sunna, ba umarni ne na wajarci ba. Wannan kun ga yana karfafa riwayar da take cewa Imam Malik a wajensa mustahabbi ne a haka, tunda abin da ya rawaito a cikin muwattasa kenan. To kuma ma bayan haka ma akwai sauran hadisai da yawa na Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan kusan sahabban da suka rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dora hannunsa akan hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah, sun kai wajen sahabi 16, kamar yadda Ibn Abdulbar ya ambace su. Daga cikin wanda yafi kowanne shahara shine hadisin Wa'il ibn Hujr, wanda ya sifanta sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam daki daki, kuma ya zo ne a wajen karshen rayuwar Annabi sallallahu wasallamu alaihi. A ciki yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya bude sallah yana daga hannayensa zuwa daidai da kunnuwansa, sannan sai ya sanya tafin hannunsa na dama ala kaffihi al-yusra war-rusbi was-sa'id, ya dora shi akan tafin hannunsa na hagu da tsintsiyar hannunsa da kuma farkon dantsansa. Wato dai wato ya sanya shine ya hada wurare uku din nan da nan, wato tafin hannu da tsintsiyar hannu da farkon dantse, anan yake dora hannun damansa. Wannan hadisin Wa'il ibn Hujr kenan, wanda shi ya fassala. To dan haka hayoyin da suka zo, ko dai akwai wanda kuma akwai hadisin sayyidina Ali ya tsaya akan dora tafin hannun dama akan tafin hannun hagu. Dan haka suwar guda uku ne, kowanne kai ta dace da suna, dan hadisai sun zo. Mutum ya sanya tafin hannunsa na dama akan tafin hannunsa na hagu, mutum ya sanya tafin hannunsa na dama akan jefan tafin hannunsa na hagu da tsintsiyar hannu da kuma farkon dantse, sannan kuma mutum ya sanya hannunsa akan dantsen nasa akan jira'insa. Kowanne yi riwaya ta zo, sannan riwayoyin sun zo da siga biyu. Wata riwayar suna cewa ɗora hannu, wata riwayar suna cewa kamawa. Idan akwai bambanci tsakaninsu, ɗorawa da kamawa. Ɗorawa shine kawai ka ɗora hannun akan wannan, amma kamawa fa shine ka riƙe hagun da dama, ka riƙe hagu da hannun dama. To shi ma wannan duk riwayoyi ne suka zo, wanda suke nuna hai'a na yanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ganshi yana yi. Kowace mutum yayi yayi daidai. Ɗaya bigiren shine a ina za a sanya hannun nan, malamai sun yi saɓani, waɗansu su ce akan ƙirji, waɗansu su ce a saman cibiya, waɗansu su ce a ƙasan cibiya. Imamu Ahmad ibn Hanbal ya ce kowanne mutum ya yayi daidai, domin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawansu dai sun ce akan ƙirji ne. Ayyukan sahabbai sun nuna wato akwai wanda suka tabbatar da cewar yana sanya su wato a ƙasa, ayyukan magabata ke sun nuna cewa ana sanya hannu a tsakanin cibiya da kirji, waɗansu kuma a ƙarƙashin cibiya. An rawaito daga Imam Ahmad, wannan shine matabar al-Imam Abu Hanifa, wanda yafi yawa shine sanyawa akan hannun akan kirji. Amma waɗanda suke sanyawa a can a makogaro, za a ga sun sanya hannunsu a makogaro haka, to babu riwaya da take nuna wannan. suna fassara cewa fa salli li rabbika wanhar, cewa wanhar nan yanka shine ka dora hannun damanka akan hannun hagunka a wajen da ake soke dabba. Suka ce kuma ina ake soke dabba? Ana soke dabba ne a tsaki a asalin wuyarta, wato nan at-tarquwa, nan dan ramun nan na cikin wuya. Anan ake cake in mutum ana so a kashe raƙumi a yanka shi, ba a ɗaukan wuƙa a yanka shi haka, sai a ɗauki mashi ko irin gajeren mashi ɗin nan, sai a cike shi a nan wajen, domin ana cewa aka cike shi a nan, nan take mashin zai je ya yanka zuciyar, sai ya mutu cikin sauƙi. Ya fi masa sauƙi bisa a ce za a yanka shi saboda ƙarfinsa. To sai suka ce nan wajen shi ne inda ake sawa, domin shi ne ma'anar fasalli li rabbika wanhar, wato wanhar shi ne wato ka zubar da jini. Suka ce zubar da jini ɗin nan abinda ake nufi da wanhar shi ne yayin da kai sallah ga Ubangijinka, sannan ka sanya hannun damanka akan hannun hagu ɗinka akan inda ake soke dabba, shi ne daidai wato nan tsaki a daidai nan wato wannan kwarin na wuya. So da ka sai ga sun sa hannunsu a nan kwari na wuya. Bayan mahallin nahar dangane da raƙumi daban yake dangane da nam a mutum, annahar dangane da mutum kirjinsa ake nufi. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, Allah muna sanya ka a kirazansu, ai fi sudurihim, shi ne ma'anar wannan annahar kirji ne, saboda aka sanya hannu akan kirji ko kasa da shi kadan, wato tsakanin cibiya da kirji. Wannan shi ne abin da yake mafi yawa a cikin ruwayoyin a cikin maganganun magabata, kuma wannan shi ne kamar yadda aka ambato an tambayi Imam Malik a cikin Al-Wadhiha, ina mutum zai sanya hannunsa a kirjinsa ko a kasan kirjinsa? Yake kullu zalika wasi', akwai yalwa duk a cikin wannan, ko ina mutum ya sanya, duk daidai ne, babu tsanantawa a cikin wannan sha'ani. Sunna ta biyu wanda ba ambata ba shi ma a cikin wannan littafi shi ne zikirin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin sujada guda biyu, sujada farko da sujada ta biyu. Domin an ruwaito a hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya dago kansa daga sujadar farko ya zauna yana yin addu'a, yana roƙon Allah abubuwa guda bakwai, yana cewa Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni warfa'ni wa'afini warzuqni. Burana wa kirga bakwai ne ko ba takwas ba ko? Yawa, na ga takwas suka fito. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini wajburni warfa'ni warzuqni. Allah ka gafarta min, Allah ka ji kaina, Allah ka shirye ni, Allah ka bani lafiya, Allah ka dora karayata, Allah ka ɗaukaka ni, Allah ka azurta ni. Abubuwa guda bakwai. Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana yin wannan tsakanin sujada farko da sujada ta biyu kowace raka'a. A hadithin Hudhaifa kuma yake sifanta sallar daren, wannan ya zo a hadithin Abdullahi dan Abbas wajen sifanta sallar daren manzon Allah salawatullahi wasalamuhu alaihi. A hadithin Hudhaifa ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsawaita sallah a cikin dare ya kasance in ya zauna tsakanin sujada biyu yana cewa rabbi firni rabbi firni, ya Ubangiji na ka gafarta min, ya Ubangiji na ka gafarta min, ya ta maimaitawa. Wanda wannan ya nuna mashru'iyyancin yin wannan zikiri. To a cikin muktasar ma a mazhabar Imam Malik wannan yana daga cikin shi ma wannan waɗansu malamai masu sharhin muktasar sun tafi akan cewa yin haka mustahabbi ne, sun kirga shi a cikin mustahabban sallah, duk da yake shi a nassin muktasar ya nuna cewa yana daga cikin abubuwan da suka halatta a yi a cikin sallah. Domin a cikin mudawwala Imam Malik yake cewa babu laifi mutum ya yi addu'a a cikin sallah a halin tsayuwarsa da halin zamansa da kuma halin sujadarsa. To suka ce halin zamansa ya haɗa zama tsakanin sujada biyu, da zama na tahiyya na farko da zama na tahiyya na biyu. Yace ya halatta mutum ya addu'a da abin da ya so na abin duniya da lahira, har ma suka ce zai iya roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ambaci sunan mutum, yace Allah kai ma wani kaza, Allah kai ma wani kaza. Suka ce da zai ce wani, Allah ya la'ance ka a cikin sallah, na cikin sallah, in kawai mutum yana cikin sallah sai ya ce bush, Allah ya la'ance shi, ya bush, Allah ya la'ance ka, ka faɗa ka kaje kamar ka kira mutum ne ko in kai haka? To sallah ta baci ko bata baci ba? Wanda suna ganin kan cewar tunda sallah ce addu'a ce kai, duk da koda ka kira sunan mutum tunda addu'a ce sallah bata baci ba. Wadansu kuma suka ce yin haka kamar kai muhataba ne, ka kira shi, wanda kuma yayi wata magana wanda yake a wajen sallah, sallah ta baci. Wasu ne sallah ta bata baci ba, tunda ya hada shi tare da addu'a. A shahid wannan ya nuna cewa ya halatta ya addu'a a waɗannan wurare, wanda daga cikin wannan wurare shine tsakanin sujada guda biyu. To kuma tunda nafsi ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan zikiri a wannan mahallin shine yafi, kuma yana daga cikin sunnonin sallah, kamar yanda waɗansu daga cikin malaman matabar Imam Malik kuma suka ambata a cikin sharhin su ga wannan magana ta Imam Malik. Dan haka mutum yana da zabi koye addu'a farko da muka ambata ta hadisin Abdullahi dan Abbas, koye addu'a da ta zo a hadisin Hudhaifa, ko ma yayi wata addu'a daban ya halatta, amma mafi kyawu ya waɗannan wanda ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. An tambayi malamin mu Sheikh Muhammadul Mukhtar Shinkiti, Allah ya kara masa lafiya, yake akan cewa mutum zai iya nema iyayensa gafara a cikin yin a lokacin addu'a tsakanin sujada guda biyu. Yace ba abin da zai hana, domin al'asul tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a wannan wajen ya nuna cewa asali wuri ne wanda yake ake yin addu'a. Dan haka mutum zai iya yin addu'ar zai iya addu'a ko da ba wanda ta zo ba, amma mafi kyawu mutum ya kaddamar da addu'ar da ta zo kafin ya addu'a da wata bukata ta sauta daban wanda take abin da bai zo ba. Matsala ta uku wanda take ta ƙarshe ita ce jinsatul istiraha, wanda ana yawan tambaya a kanta, wanda a waɗansu mazhabobi ɗin mustahabbi ne, amma a mazhabar Imam Malik ba mustahabbi ba ce, ba a yin ta a cikin sallah. Abin da ake nufi da jalsatul istiraha, zaman hutu shine ma'anarta a Larabci, jalsatul istiraha, zama wanda yake na hutu. Abin da ake nufi da ita shine idan mutum yana raka'a ta ɗaya ko raka'a ta uku ta sallah, idan ya ɗago kansa daga sujada ta raka'a ta biyu, maimakon ya miƙe sai ya zauna ɗan kaɗan sannan sai ya miƙe. Sujada ta biyu tana wani ce a raka'a farko, in ya ɗago kansa daga sujada ta biyu ba miƙewa zai bazuwa raka'a ta biyu, to sai ya ɗan zauna kafin ya miƙe. Raka'a ta biyu ko dama zama ake a tahiyya, haka dalika raka'a ta uku maimakon ya miƙe zuwa raka'a ta huɗu sai ya ɗan zauna. Wannan zama waɗansu malamai sun tafi akan cewa sunna ce. Mazhabar malamai akan wannan zama guda uku ne. Abin da nake ganin wannan duk da waɗansu gaskiya suna cewa bai kamata a rinka yawan ambaton khilaf ba, amma saboda tambayoyi sun yi yawa a kanta, duk da yake mun yi bayani a cikin lokacin da muka yi karatun al'umda umdatul ahkam, amma a taƙaice zan ambata abubuwan da malamai suke akai dangane da wannan, saboda yawan maganganu da ake a kanta, bal hatta kai akwai lokacin da waɗansu suke ganin kan cewa wanda bai yi wannan ba ma ba shi da sallarsa ba cikakka ba ce, ko ba shi ma da sallah ko kuma sallar ƴan bid'a yake. Waɗansu kuma suna ganin kan cewa wanda yayi wannan ya kawo wani sabon addini, ya kawo wani salo daban a cikin sallar abinan, wato sallar sallah ce ta ƴan zamani, sallah ce ta ƴan gara. Waɗansu haka, to saboda ganin wannan ya zamanto cewar yana da kyau a taƙaice na ambata abubuwan da malamai suka ambata dangane da wannan hay'a, kamar yadda ta zo a cikin kamar yadda malamai suka ambata. Mazhabar malamai guda uku ce dangane da wannan jalsa. Mazhaba ta farko ita ce mazhabar da suka ce sunna ce, wanda ita ce mazhabar Imam Shafi'i a cikin mashhurin riwaya daga wajensa, kuma an rawaito daga Imam Ahmad ibn Hanbal, wanda waɗansu daga cikin ƴan mazhabarsa suka zaɓa suka ce ita ce mazhabarsa. Dalilinsu na biyu yake ya halatta mutum ya addu'a da abin da ya so na lahira, har ma suka ce zai iya roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ambaci sunan mutum, ya ce Allah kai ma wani kaza, Allah kai ma wani kaza. Suka ce da zai ce wani, Allah ya la'ance ka a cikin sallah, na cikin sallah, kamar mutum yana cikin sallah sai ya ce bush, Allah ya la'ance shi, ya bush, Allah ya la'ance ka, ka faɗa ka kaga kamar ka kira mutum ne go in kai haka, to sallah ta ɓaci ko bata ɓaci ba. Waɗansu suna ganin kan cewar tunda sallah ce addu'a ce kai, duk da ko da ka kira sunan mutum tunda addu'a ce sallah bata ɓaci ba. Waɗansu kuma suka ce yin haka kamar kayi muhataba ne, ka kira shi wanda kuma yayi wata magana wanda yake a wajen sallah, sallarsa ta ɓaci, wasahi sallarsa bata ɓaci ba tunda ya haɗa shi tare da addu'a. A shahid wannan ya nuna cewa ya halatta ya addu'a a waɗannan wurare, wanda daga cikin wannan wurare shine tsakanin sujada guda biyu. To kuma tunda nafsi ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan zikiri a wannan mahallin shine yafi, kuma yana daga cikin sunnonin sallah, kamar yanda waɗansu daga cikin malaman mazhabar Imam Malik kuma suka ambata a cikin sharhin su ga wannan magana ta Imam Malik. Dan haka mutum yana da zabi koyi addu'a farko da muka ambata ta hadisin Abdullahi dan Abbas, koyi addu'a da ta zo a hadisin Hudayfa, ko ma yayi wata addu'a daban ya halatta, amma mafi kyau ya wadannan wanda ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. An tambayi malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shafi'i, Allah ya kara masa lafiya, yake akan cewa mutum zai iya nema maga dan zai iya nema ma iyayensa gafara a cikin yin a lokacin addu'a tsakanin su daga guda biyu, yace ba abin da zai hana, domin al'asl tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a wannan wajen, ya nuna cewa asali wuri ne wanda yake ake yin addu'a. Dan haka mutum zai iya yin addu'ar zai iya addu'a koda ba wanda ta zo ba, amma mafi kyau mutum ya kaddamar da addu'ar da ta zo kafin yayi addu'a da wata bukata ta sauka daban wanda take abin nan ɗinsa bai zo ba. Matsala ta uku wanda take ta ƙarshe ita ce jinsatul istiraha, wanda ana yawan tambaya a kanta, wanda a wajen su mazhabobi din mustahabbi ne, amma a mazhabar Imam Malik ba mustahabbi bace, ba a yin ta a cikin sallah. Abin da ake nufi da jalsatul istiraha, zaman hutu shine ma'anarta a larabci, jalsatul istiraha, zama wanda yake na hutu. Abin da ake nufi da ita shine idan mutum yana raka'a ta daya ko raka'a ta uku ta sallah, idan ya dago kansa daga sujada ta raka'a ta biyu, maimakon ya miƙe sai ya zauna dan kadan sannan sai ya miƙe. Sujada ta biyu ta nawa ne? A raka'a farko in ya dago kansa daga sujada ta biyu, ba miƙewa zai bazuwa raka'a ta biyu, to sai ya dan zauna kafin ya miƙe. Raka'a ta biyu kuma zama aiki a tahiyya, haka dalika raka'a ta uku, maimakon ya miƙe zuwa raka'a ta hudu sai ya dan zauna. Wannan zama waɗansu malamai sun tafi akan cewa sunna ce. Mazhabar malamai akan wannan zama guda uku ne. Abin da nake dan yi wannan duk da waɗansu gaskiya suna cewa bai kamata a rinka yawan ambaton khilaf ba, amma saboda tambayoyi sun yi yawa a kanta, duk da yake mun yi bayani a cikin lokacin da muka yi karatun al'umda umdatul ahkam, amma a taƙaice zan ambata abubuwan da malamai suke akai dangane da wannan, saboda yawan maganganu da ake akanta, bal hatta kai akwai lokacin da waɗansu suke ganin kan cewa wanda bai yi wannan ba ma ba shi da sallarsa, ba shi kakka ba ce, ko ba shi ma da sallah, ko kuma sallar ƴan bid'a yake. Waɗansu kuma suna ganin kan cewa wanda yayi wannan ya kawo wani sabon addini, ya kawo wani salo daban a cikin sallah, sallar abin nan wato sallar ce ta ƴan zamani, sallah ce ta ƴan zara. Waɗansu haka, to saboda ganin wannan ya zamanto cewar yana da kyau a taƙaice na ambata abubuwan da malamai suka ambata dangane da wannan hay'a, kamar yadda ta zo a cikin kamar yadda malamai suka ambata. Mazhabar malamai guda uku ce dangane da wannan jalsa. Mazhaba ta farko ita ce mazhabar da suka ce sunna ce, wanda ita ce mazhabar Imam Shafi'i a cikin mashhurin riwaya daga wajensa, kuma an wato daga Imam Ahmad ibn Hanbal, wanda waɗansu daga cikin 'yan mazhabarsa suka zaɓa suka ce ita ce mazhabarsa. Dalilinsu bar kafin mu faɗi dalilinsu faɗi mazhabobin. Mazhaba ta uku ta biyu ita ce wanda suka ce wannan zama ba mustahabbi bane, wato ma'ana idan mutum yayi shi makruhi ne, baya daga cikin ayyukan sallah, wanda shine mafi yawan malamai suke akai, shine mazhabar Imam Malik da Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad a cikin mashhuriyar riwaya daga wajensa da Sufyanu Thauri, kuma an ruwaito wannan mazhaba daga cikin sahabbai, akwai Sayyidina Umar ibn al-Khattab da Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Mas'ud, kuma An-Nu'man ibn Abi Ayyash yace ya ga sahabbai ba ɗaya ba ba biyu ba haka suke sallah, in sun zo a raka'a ta ɗaya ko ta uku ba za su zauna ba sai kawai su miƙe. A mazhaba ta uku shine suka ce yin wannan zama ga wanda yake da bukata saboda girma ko rashin lafiya halal ne, wato a yi shi ba a matsayin sunna bane daga cikin sunnonin sallah, bukata take sawa a yi. Wato idan ya zamanto kan cewar zai masa wahala daga sujada to ya miƙe, to ya dan zauna kaɗan sannan daga zaman sannan ya tashi, in yana da bukatar wannan to yin haka ya halatta a gare shi, amma ba akan cewa aiki ne daga cikin ayyukan sallah ba, ba sunna ce daga cikin sunnonin sallah ba. Wannan ita ce aka ruwaito daga riwaya a wajen Imam Shafi'i da Imam Ahmad dan Hanbal da kuma Ishaq ibn Rahuya. To duk akan me yasa aka yi wannan sabani? Dalilin da yasa aka yi wannan sabani hadisi ne na Malik ibn al-Huwairi guda daya, wanda Bukhari ya ruwaito shi, yana cikin Bukhari, saboda haka batun inganci ba magana, ingantaccen hadisi ne. Malik ibn al-Khuwairi yace mun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan samari ne guda 20 muka yi kwanaki a wajensa, da yaga cewar mun buƙaci mun yi shauƙin komawa zuwa ga iyalanmu, sai yace mana idan ku lokacin sallah yayi ɗaya daga cikin ku ya muku kiran sallah, sannan wanda yake babba daga cikin ku ya muku limanci, sannan ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yin sallah. Da shi Malik ibn al-Huwairi sai yace naga Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana a cikin raka'a ta witri ta sallarsa, wato raka'a ta farko ko ta uku, in ya ɗago kansa daga sujada ta biyu kafin ya miƙe, sai ya zauna tukuna sannan sai ya miƙe. Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin, ya sanya shi a cikin babin da yace babu man istaqarra jalisan fi witrin min salatihi qabla an yanham, babu wanda ya zauna zama ya zauna dirshan shine istaqarra din zama sosai yayin da yake witri na sallar raka'a ta ɗaya ko ta uku kenan kafin ya miƙe. Wannan hadisin shine Imam Shafi'i yace to wannan sunna ce, dan waɗansu hadisi dan sauran sahabbai basu faɗa ba. Wani ya kawo mana rubutun sunna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam tayi, ka'idan mu shine kan cewa al-muthbitu muqaddamun 'ala an-nafi, wanda ya tabbatar da abu shi za a kaddamar akan wanda ya kore, domin wanda ya kore gayarsa bai san abinda wanda ya tabbatar ya sani ba. Wanda ya tabbatar yana da ziyadar ilimi, ko musamman shi Malik ibn al-Huwairi shi ya rawaito hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sallah kamar da kuka ina yin sallah, kaga kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ya koya musu sallah, ya nuna musu yanda ake sallah. To raka abinda suka kiyaye ne yanda ake sallah, ya zamanto cewa abu ne wanda yake mai ƙarin mai muhimmanci, saboda sun rawaito cewa Annabi ya ce musu su sallah kamar da suka ga yana yin sallah sallallahu alaihi wasallam. Kuma suka ce wannan hadisin ba Malik ibn al-Huwairi ne kadan ya rawaito ba, ya zo a waɗansu hadisai. Abu Humayd as-Sa'idi a cikin sahabbai goma daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni nafi kowa sanin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah, bai tashi bayyanawa sai ya bayyana musu yanda ake sallah yayin wannan jalsatul istiraha, kuma bai masa musu ba. Haka zalika a cikin hadithul musii'u salat, wanda bai iya sallah ba, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya masa sallah, a wata riwayar ya ambaci kan cewar kai a hadda yin wannan jalsatul istiraha. Kun ga hujjojin su hadisi har guda uku kenan ko? Kuma suka ce wannan ita ce matabar daga cikin sahabbai ga Malik ibn al-Huwairi, daga cikin magabata ga wanda ya rawaito daga wajen Malik ibn al-Huwairi Abu Qilaba Muhammad ibn Zaid al-Jarmi, ɗaya daga cikin malamai tabi'ai na kasar Basra, ya gani daga wajen wannan sahabi ya yi aiki da shi, shi ma kuma ya yi aiki da shi, wanda ya nuna kan cewar ba abu ne wanda yake an shafe hukuncinsa ba. Waɗanda suka ce wannan jalsa ba sunna ba ce, kamar yadda yake mazhabar mafiya yawan malamai, shi Imamu Malik da Imamu Shafi'i, Imamu Abu Hanifa da Imamu Ahmad a cikin mashhurin riwaya daga wajensa, suka ce dalilin su cewa ba za a yi wannan sujada wannan zama ba hadisin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sallah, hadisin Rifa'a bin Rafi', domin hadisai biyu ne na wanda ba su iya sallah ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sallah. Akwai hadisin Abi Huraira wanda da mutum ya zo bai yi sallah ba, bai yi sallah daidai ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara sallarsa sai ya ambacin masa farillan sallah kawai. Hadisin Rifa'a da wani shi ma wani mutum ne ya zo ya yi sallah ba daidai ba, sai ya gyara masa sallah, sai ya ambata masa farillan sallah da waɗansu daga cikin sunnonin sallah. To suka ce a wannan hadisi na Rifa'a wanda ya ambaci sunnoni, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambata masa wannan sunnan ba, don cewa yayi sannan ka yi sujada har sai ka nutsu a cikin sujada, sannan ka ɗago ka zauna har sai ka nutsu a cikin zamanka, sannan ka sake sujada har sai ka nutsu a cikin sujadarka, sannan ka miƙe. Kaga bai ce masa ya dawo ya zauna ba, suka ce masa sannan ka miƙe. Kuma suka ce ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zauna tare da shi suka daɗe ya mutu a gaban shi, su Sayyidina Umar, su Ali ibn Abi Talib, su Abdullahi ibn Mas'ud, duk ba su rawaito wannan ba, kuma sun yi inkari su ga yanda suke, don haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi, su ma su ne masu kama fi kowa sanin sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa liyani minkum ulul ahlami wan nuha, malamai ma abuta hankali da nutsuwa su zama to su ne za su yi sallah kusa da ni. Shi kuma Malik ibn al-Huwairi dan yaro ne dan shekara 20 kuma bako dan yaro ne dan saurayi kuma kwana 20 kawai yayi a Madina, ya zo a shekarar baki, saboda haka yayin da ake sallah da wuya ma a ce ya zo sahun farko. To waɗanda suke sallah a sahun farko dattijan sahabbai su ba su kiyaye wannan sunnan ba, sai Malik ibn Huwairi da kiyaye wannan sunnar to tasa zamu dauka mu bar ta waɗannan ko ta waɗannan zamu dauka mu tsalata ta kuma suka ce to aka ce muku ai sauran hadisi fa Imam Ahmad yace babu wani hadisi in ba na Malik ibn Huwairi ba Imam Ahmad ko malamin hadisi amma an batanta hadisin wanda bai iya sallah bane Abu Huraira ba zai yi ba ma a ce an batanta kuskuren masu riwaya ne saboda hadisi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana farillai saboda haka ba zai yi ba a ce an ya ambaci jalsatul istiraha tunda farillai ya bayyana hadisin Abu Humayd as-Sa'idi kuma shi ma wajen malaman ilimin hadisi sun ce an batanta a cikin wannan hadisin Imam al-Bayhaqi bayani yake ambatanta a cikin wannan hadisin bai inganta ba shazi saboda haka dai amma hadisin Malik ibn Huwairi shine kadai hadisi din ingantacce to suka sake karfafawa da cewa Malik bab mamaki abinda Malik ibn Huwairi ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan zaman suka ce to amma Malik ibn Huwairi ya zo a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amul wufud shekara ta 9 shekara da aka saukar da surata Ali Imran shekara ta 9 bayan hijira sauran shekara 1 da rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mun san cewa a ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da daya yake yi a cikin sallah baya yin kamar yadda Aisha ta ruwaito sallar daren sa ta canza ne mukan ya dade yanda ya saba yana dadewa a tsaye sai yayi karatu a zo sai ya tsaya sannan ya zauna yayi karatu a zaune ya tsawaita karatu din sannan in ya kusan ruku'u sai ya miƙe sannan ya ruku'u wannan ya tabbata saboda lokacin da jiki yayi masa nauyi ba kamar yanda yake ba a farko farkon zaman sa a Madina saboda haka suka ce Malik ibn Huwairi ya halarci wannan ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka wannan zama da yayi jalsatul istiraha babu shakka yayi amma yayi ne saboda buƙatar zama din ba zai iya miƙewa kamar yadda kasance yana yi ba su sauran sahabbai sun fahimci wannan shi yasa ba su dauke ta a cikin sunnonin sallah ba sun fahimci yana yi ne lil haja saboda haka shi kuma Malik ibn Huwairi da yake fahimtar sa ga rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sanin sa ga addini bai kai ta waɗannan dattijan sahabbai ba sai ya dauka sunna ce daga cikin sunnonin sallah sai ya ruwaito ta suka karfafa wannan ma'ana da cewa da sunna ce daga cikin sunnonin sallah ka'idar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah kamar yadda Abu Hurairah ya ruwaito kana yukabbiru fi kulli khafdin wa rafa yana kabbara a kowane sunkuyo da dagowa to da wannan sunna ce da ita ma an yi mata kabbara amma bittifaq ba a yi mata kabbara jalsatul istiraha ba a yi mata kabbara in ka dago daga sujadar zama kawai zaka ba zaka ce Allahu akbar ba sai in zaka miƙe tsaye sannan kai kabbara kabbara ce dai guda daya saboda haka kenan wannan zaman da aka yi ba zama ne na sunna ba zama ne na ayyukan sallah ba shi yasa ba yi masa takbir nasa ba ba yi masa zikiri nasa ba kamar yadda al'adar sunnar sallah take wannan shi ne hujjojin su mazhaba ta uku kuma da suka ce in da bukata mutum yayi su ma kaga sun gina ta ne akan wannan fahimta ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ne saboda bukata dan haka wanda yake yana da nauyin jiki sai ya yi wannan saboda buƙatar cewar ya ɗan zauna kafin ya miƙe saboda ba shi da karfashin jikin da zai miƙe a cikin sallah to kun ji wannan shi ne saɓanin malamai a kan wannan matsalar wannan shi ne saɓanin malamai wanda duk yake son bayani daga cikin ɗaliban ilimi ina ganin kusan ba abinda ba bayanin da zai kusan warkar da shi ya ji bayanai masu tsawo bayan ya karanta abinda Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ambata a cikin sifatul salah wanda shi ya rinjayar da mazhabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i cewa yin jalsatul istiraha sunna ce to ba wanda ba inda kuma zaka ji bayani wanda yake ne gamsarwa na ilimi sai littafin Ibn Rajab sharhin da yayi na Sahih al-Bukhari Fathul Bari na Ibn Rajab dalilin ilimi zaka iya karantawa karkashin wannan babin da Imam al-Bukhari ya kawo babu man istaqarra qa'idan fi witrin min salatihi qabla an yanhaf sai yaji cikakkun bayanai da ya zamanto in zai magana yayi magana bisa ilimi to kuga wannan shine bayani saboda haka duk wanda yake so daga cikin wannan abin da ya fa abin da kun ji maciran malamai da madogarar su akan wannan mas'ala ba mas'ala ce wadda take ta kai har a rinka cewa an bata sallah wanda suka dauke ta akan sunna ce saboda sun dogara akan hadisin Malik ibn Huwairi suna da fuska wanda suka dauke ta kan cewa ba sunna bace saboda ganin kan cewa sun fahimci taujihin da jamhurin malamai suke mafi yawan malamai suke akan hadisin Malik ibn Huwairi da kuma hadisin Rifa'a da yin koyar da sallah bai ambace ta ba suka tafi akan wannan suna da hujjar su kuma wanda yake hujjar su ita ce mafi rinjaye wallahu ta'ala a'ala ani dai akan abinda na rinjayar kenan ko a karatun umda ma abinda na rinjayar kenan bisa abinda malamin mu ya tafi akai Sheikh Muhammad al-Mukhtar الشنقيطي ده كما كافيشي الحافظ ابن رجب الشنشرهن سنة fatul bari tambayoyin da yawa al-ajim al-ajim shi ya ba ambaci wannan ba wadansu sun tabbatar da shi a cikin sunnonin sallah shi idan mutum zai daga wato ya dunkula hannunsa haka al-ajim malamai sun yi sabani wajen wannan wadansu sun ce al-ajiz annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo tashi yana tashi kal-aji wadansu suka ce al-ajim ne yin wato kulli ka san wanda yake kulli haka zai haka ake yin kulli ko ake bubbuga shi to suka ce haka an waito daga cikin sunnonin sallah daga hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As cewa yana yin haka in zai tashi wadansu suka ce a hadisin ba haka bane cewa akai kal-aji wanda yake gajiyayye wanda ya gaji in zai tashi wanda yake gajiyayye kuwa ba ana nufin ya dunkula hannunsa ba wato yana tashi kamar ba da ƙarfi ba ba da kuzari ba saboda gajiya ba suka ce ba hujja bane kan mutum ya dunkula hannunsa saboda haka sabani ne lafazi wanda yake al'aula in dai mutum yayi shi saboda haja yayi shi saboda shi zai yi masa sauki wajen tashi yayi ba tare da yayi itikadin sunna cewa sunna ne daga cikin sunnonin sallah ba saboda rashin ambatansa a adadi daga a mafiya yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bar wanda suka ambace su daga cikin malamai ne wanda suka zo daga baya wallahu ta'ala a'lam ina ganin tambayoyin da aka rubuto sun isa ba zai yiwu mu samu lokacin da za a yi tambaya ba anan sai dai ku hakuri in Allah ya sa Allah ya kai mu wani darasin ma sai a tambayoyi sai zaman to cewa wannan darasin mu ga tambayoyin da muke na karatu aka rubuto in Allah ya kai mu mako mai zuwa mu sake yin darasi na tambayoyi sannan kuma bayan sati biyu a asabar ta sama in Allah ya kai mu asabar ta sama sai mu sabon darasi insha Allah zamu abin nan tsakiyar Sha'ban zamu tsayar da karatun saboda zamu daura ta ilimi insha Allah ta yan kwanaki kamar biyar in azumi ya gaba a makon karshe na Sha'ban domin bayanin hukuncen azumi da zakka wanda in ma dai mu karanta wani littafi na hadisi ko mu zaɓi hadisai wanda yake za a yi insha Allah a wannan masallacin a mako karshe na Sha'ban zamu tsayar da karatu a mako na biyu na Sha'ban insha Allah sai zaman to makon da zai biyo za a ɗauki kwanaki kamar guda biyar na makon wanda za a yi wannan bita ta ilimi insha Allah ina ganin a kirawo sallah ko a kira sallah sannan sai mu amsa tambayoyi ku tambaya na bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala eh a cikin wancan darasin ka kawo wannan tambayar idan mutum aka yi masa sallama a cikin sallah zai iya amsa sallamar abinda malamai suke nasi akan wannan cewa ba zai yi ba in kuma yayi amsa sallama sallar sa ta bace duk da yake zikiri ne sallama din amma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam shi da aka yi masa sallama yayi raddi da ishara ne kuma ya ce sallah zance da mutane baya zance na mutane baya inganta a cikinta saboda haka in mutum ya amsa sallama ya yi zance ne dan haka sallar sa ta bace kamar yanda malamai suke nasi akan wannan a cikin ibnu rushd a cikin al-bayan wa at-ta'sil ya kawo na nan ɗan ɗakin wanka ne ba ban ɗakin tsuguno ba wato yanda yake ɗakin wanka ne kawai mutum zai iya amsa sallama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da ummu hani lokacin yana wanka an kare shi ta zo ta yi masa sallama ya ce marhaba bi ummi hani duk da yake ba a ruwaito cewa ya ce assalamu wa alaihi salam ba ya ce marhaba bi ummi hani amma kasancewar ya yi magana yayin da yake tsugune yake qada'un haja aka yi masa sallama yayin shiru bai amsa ba wanda ya nuna kan cewa halaccin magana ya nuna hal bambancin halin to dan haka idan a wajen wanka ne in aka yi mutum sallama zai iya amsawa a cikin wannan hali din sai dai yana bandaki ne a tsugune to nan ba zai ambaci Allah ba kamar yanda shi dai hadisin ya nuna wannan yace mutum zai iya fita daga malikiya zuwa sauran mazahib idan ya ga sauki a can kai mutum ya kamata mu fahimci babatin mazhaba din nan kai mutum wanda yake ba malami ba ba dalibin ilimi ba shi da mazhaba sai abinda ake masa fatawa a kai ka zo ka tambaye mai hukunci ake maka fatawa sawa'un da mazhabar malikiya ake maka ko da shafi'iyya ko da hanafiya ko da hanbaliya wannan shine mazhabar ka shine hukuncin Allah akan ka dan Allah abin da ya dora maka kenan ka tambayi malami in baka sani ba su kuwa dalibai ilimi su ne za su ce saboda ganin yanda wato zai wahala ka ce ka san dukkan maganganun malamai a kowace mas'ala to in ka taƙaita kanka ga sanin maganan malami guda ɗaya da fahimtar makiran maganganunsa, yanzu za ka ce kai a madhabar malikiya kake yin karatu, a madhabar malikiya kake, ma'ana kake karatunka akan madhabar imam malik, don ba zai yiwu a ce kai karatu farkon kana fara karatunka kake ka san dukkan madhabojin nan ba, ba zai yiwu ba, sai dai ka dauki dole madhaba guda daya ka fahimci masail dinka da yanda suke fitar da hukunci, in ka fahimci wannan sannan kuma amma ba sai ka tsaya a nan ba, kana ƙara ilimi kuma sai ka san sauran madhabojin, to ko a kowace matsala ba cewa ake ka bi Malik ko ka bi Abu Hanifa ko ka bi Shafi'i ko ka bi Ahmad, ba cewa ake ka bi Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam, sai ka duba daga cikin maganganunsu wanne ne yafi kusa da maganar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a bisa fahimtarka Allah bai dora maka abin da ba za ka iya ba, abinda a bisa fahimtarka da saninka da kokarinka wanda ka dauka shine yafi, wannan shine mataba, wannan shine matabarka, sai za ka samu kowanne malami daga cikin malaman matabobi dinnan suka yi muwafaka da mataba suka saba, a madhabar malikiya zaka sami sukan sassaba daga cikin malaman madhaba din irin su Ibn Abdul Bar, irin su Al-Qadi Ibn Al-Arabi Al-Maliki da sauransu. Na'am. Wannan kuma yake menene hukuncin wanda ya bi boka ko dan duba sallah, idan ka san boka ne ko kuma malamin duba ne, in ka bi shi sallah baka da sallah, baka da sallah saboda boka ba musulmi bane, boka wanda yake ta'amuli, wanda yake da aljami, wanda yake yin ta'amuli da shi yake kawo masa labarin gaibi kuma yake masa hidima, shi boka yake ma wannan aljami hidima, ba musulmi bane, dan haka in ka bi shi sallah baka da sallah, sai dai in baka sani ba a zahiri ka ga mutum al'asl in ka ga musulmi yana sallah kawai kai sallah a bayansa. Wannan hadisin zadakallahu hirsan, hirsan ne ba hirsan ba, zadakallahu hirsan wala ta'ud, yace ba yana nufin an gafarta maka kada ka sake ba saboda ba kyau abin da yayi, to yace yana son karin bayani, eh abin shine ya yake sabani menene abin da yake ba shi da kyau din san abin da yayi, wadansu suka ce ruku'un da yayi kafin ya isa sahu, wadansu kuma suka ce a'a gaggawa da yayi wajen tuhuwa sallah, wanda yake wannan shine yafi karfi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gaggawa wajen tuhuwa sallah, saboda haka wannan aka hana shi ba ruku'u kafin a zo sahu ba, an fahimta gaggawar da yayi zuwa wajen sallah shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya kara maka wato kwadayi wajen san alkhairi, amma kada ka sake wannan gaggawar, ba kada ka sake ruku'u ka shiga sahu ba, shi yasa aka rawaito daga magabata daga cikin su akwai Zaid ibn Thabit da Abdullah dan Umar, kuma wannan shine matabar Imam Malik, idan mutum ya shigo masallaci ya ga liman yayi ruku'u yana kwadayi ya samu raka'a kafin, kuma yana kwadayin cewar idan zai iya idan yayi ruku'u zai iya isa sahu, yana tattakawa a dunkushe to zai iya yin haka, ya ruku'u kafin ya shiga sahu, sannan ya tattaka ya shiga cikin sahu yana durkushe din yana sunkuye, suka ce wannan ya halatta a yi saboda ayyukan waɗannan sahabbai, dan haka wannan abin ba shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su ba shine yace abin da ya ba daidai bane, abin da yana gaggawa zuwa wajen sallah. Wannan yace wannan yarinya ce take da sikila, an je asibiti an ce ba magani da zai warkar da ita sai dai ya ba ta relief, kace ya halatta a rubuta mata alqur'ani ta sha ko a karance mata shi don neman sauki, idan kuma bai kamata ba a taimaka da addu'ar da za a ke yi mata don samun sauki. Karanta alqur'ani a sha wani gefe na alqur'ani ya zo daga cikin fi'ilin sahabbai, Abdullahi dan Abbas ya kasance yana rubuta waɗansu ayoyi na alqur'ani ga mace mai naƙuda domin ta samu saukin haihuwa, yana karanta waɗansu ayoyi daga cikin suratu Zulzilat wanda ya tabbata a cikin littafin Asar, da aka karanta wani juz'i na alqur'ani babu laifi domin neman waraka da shi, tunda Allah ya ambaci cewa alqur'ani waraka ne, wani nazzala min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin, muna saukar da abin da yake akwai waraka a cikin sa, da muna saukar da a cikin alqur'ani abin da yake akwai waraka a gare shi, wato a cikin sa akwai rahama da kuma waraka ga mu'minai, dan haka ya halatta a istishfa'i da alqur'ani ta hanyar karanta shi ko ta hanyar addu'a da shi, duk da yake abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen istishfa'i da alqur'ani shine ta hanyar yin addu'a da shi da tofawa a safa a jiki da kuma roƙon Allah madaukakin sarki da karanta waɗannan suwar din, kamar yadda lokacin da ake masa sihiri ya ta karanta almu'awwidat wato qul huwallahu ahad da falaq da nas, kuma yake karanta su da dare ya tofa ya safa a jikinsa, wannan shine wanda yake mafi inganta mutum yayi, amma idan an yi manar rubutu din ya zo a cikin ayyukan magabata wanda aka yi umarni da mun koyi da su, su ne wanda aka ce aka yabo akan su akan cewa suna daga cikin wato
waɗanda Allah madaukakin su ne khairul quruni, su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma dangane da karatun alqur'ani domin neman waraka a sauke shi, shi ma babu laifi. Mutum Anas ibn Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna cewa yayin da duk ake sauka alqur'ani akwai addu'a mustajaba, dan haka ya halatta a yi karatun alqur'ani din, amma ba ka je ka dauki jinga ba. Daukan jinga ka ce ka ba mu kai da wajewa da mutum kan ya maka sauka, dan har ma akwai standard kuɗi da ake biya, kowace sauka akwai kuɗin ta. To wannan yayin da aka zo ake wannan, ta fita daga babin addu'a, ta zama to babin ciniki. Ita ko addu'a ana yin ta ne da ikhlasi, addu'a da kai dan Allah, ikhlasi da kai shine kake kauna Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar ka a ciki, ba wai harufan da ka karanta bane tilas ne Allah sai ya amsa wannan dan ka karanta wannan, a'a wannan imanin naka da ikhlasi ka, amma yayin da ka zama to kai cewa kai karatun dan abun duniya da aka baka, shikenan an biya ka ladan ka, baka da ladan ma karatun, karatun da kai ma na alqur'anin baka da ladan sauka, tunda an biya ka kai dan duniya dan abun dan jinga aka biya ka, musamman da wanda suke yin su, wanda suke yin haka ta fuskar jinga, to wannan bai halatta ba. Na adadi adadi to ai ta ga duk wannan duniya da gaskiya shi muke din. Na'am, hurawa ake, hurawa ake. Na alaikum salam. Na'am, wanda ake ma wanda ya bada kuɗin ai masa, wanda ya bada kuɗin ai masa shi ma ya je ya bada kuɗin sa akan abinda ba shi da ma akan abinda ba shi da amfani, ya batar da kuɗin sa akan wofi, domin abu ne wanda yake kana zaka bada kuɗin ka ne akan manfa, akan amfani wanda yake tabbatacce, shi ne wato jinga. Kamar ka ba mutum ya dinka maka riga, amma wannan ka ba shi ya baka abinda ba shi da iko akan sa, ba shi da ladan, tunda in ma ka kaddara ma akwai ladan, shi lada yanzu idan mutum yayi sallah yana da mallakar wannan ladan sallah, balla kana har yace zai tasarrufi da shi, ya bayar da shi ko ya sayar da shi, to ba shi da mallakar wannan, tunda abu ne wanda yake kyauta daga Allah, baka sani ba ko zaka samu ko ba zaka samu ba. Saboda asali wannan cinikin ma ya tashi rusasshe ne, dan akwai garari a ciki, algarar shine abinda kake tsammanin akwai ko babu, shi wannan karatun aslan garari ya shiga, saboda ladan babu tabbas za a samu, in Allah ya so ya baka, Allah ya so ba zai baka ba, saboda ya za a yi ciniki da wannan, kamar cinikin kifi a ruwa ne, za a samu ko ba za a samu ba. Da haka ya zamanto ga baki daya bakin, amma kamar yadda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yace a wajen lokacin da aka yi masa tambaya akan saukar akan mutum ya sa ai ma iyayensa da suka mutu saukar alqur'ani, yace yin ciniki akan wannan, ayi jinga akan wannan bai halatta ba, kuma salaf ba su kasance suna yin wannan ba, kuma wannan ijara ce batila. Yake cewa amma kamar ka samu masu karatun alqur'ani, masu karantar da yara alqur'ani, kai musu sadaka, ka ce su yi addu'a ga dan uwanka mamaci ko mahaifanka da suka mutu, wannan zai amfane su. Yace saboda babu waɗanda suka cancanci a taimaka musu da sadaka irin makarantar alqur'ani, masu karantar da yara alqur'ani, saboda kyautata musu yana ɗauke fushin Allah, dan haka kai musu wannan tabajin cewa kai musu ihsani ne, su maka addu'a, ba wai kai jinga da su ba sai sun maka sauka. In kai wannan jide dukkan wata cuta, Allah madaukakin sarki ya saukar da magani, sai a cigaba da neman magani, kuma ana ta addu'a musamman ayatul shifa, ayoyin da Allah ya ambaci shifa, wato waraka a cikin alqur'ani, yawan karanta su ga wanda shi yake rashin lafiya din, da kuma ruwan zamzam, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shifa'un min kulli suqm, wato waraka ne daga dukkan cuta. Amfani da ruwan zamzam, a rinka yawan bata ruwan zamzam tana sha, ana tofa mata ayatul shifa da fatiha. Fatiha ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma yuridika annaha shifa, me yasa nake ka cewa waraka ce, kaga wannan ya nuna cewa waraka ce fatiha. Yawan karanta ta a cikin ruwan zamzam din ahura da ayatul shifa da suka zo, wa yastadura qaumul mu'minin yakhruju min butunha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas qul huwa lilladheena amanu hudan wa shifa, da cikin dai wannan ayatul shifa din guda shida da suka zo a cikin alqur'ani, a karanta su tare da fatiha din, ana bawarwa a cikin ruwan zamzam, suna yawan sha, da kuma cin dabino guda bakwai a kullun da safe, ba lallai ajuwa ba, in aka samu ajuwa na Madina yafi, amma kamar yadda Sheikh Dinbaz yake ba sai lallai na ajuwa ba, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magani ne daga dukkan cuta da sammu. Wannan kada mu je mu bude ma kanmu wata kofa wanda za a yi. Ibn Abbas ya yi wannan da wani gefe na alqur'ani, saboda haka idan mutum ya neman waraka ya yi, amma wannan abubuwan da suke yi na kan cewar kamar nauyi tsaya na kariya, addu'o'in da su zo na kariya su za a yi,
addu'oyin da suka zo neman kariya, ana jin wannan wanda ake jibo daga sihiri, wata kila tana da kishiya, ta san kishiya tana yin wani abu, saboda haka za ta jinga da wani a ramma wanda zai rinka rubuta mata tana sha kullum a rinka ba ta, sai ta dauki addu'oyin ihsanul muslim ta rinka yi, shine yake mata, shine wukaya daga dukkan sihiri, ba shan rubutu ba. Wannan yake yana son ƙarin bayani akan me limami yake karantawa lokacin da yake hudubar sallar juma'a, idan yayi shiru ya zauna a tsakiyar huduba ba abin da aka ce ya karanta, sai dai wadansu Imam Nawawi yana cewa babu laifi limami ya addu'a a wannan lokaci, ma kanta yanda ya zauna ya addu'a, saboda shi lokacin da limami ya hau kan minbari ya daga cikin lokacin da Allah yake karban addu'a, kamar yadda ya zo a hadisin Abu Musa al-Ash'ari a cikin sahih Muslim, daga lokacin da limami ya hau kan minbari har a idar da sallah, lokacin da Allah yake karban addu'a. Saboda haka yace babu laifi liman zai iya yin addu'a, amma kada ya shigalta da wannan addu'ar har ya tsawaita zaman, tunda an ce zama ne wanda hikima a cikin wannan zaman hutu ne, wannan zaman da liman yake tsakanin huduba guda biyu hutu ne, saboda kada ta hudubar ta zaman ta yi tsawo sosai, saboda dabi'ar hudubar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta da ɗaukaka murya da jefa da wato tsoratarwa mai tsanani a ciki, wanda yake tana ɗaukan wato a dakarsa, tana ɗaukan ƙarfin jikinsa, wanda zai buƙaci ya huta saboda tsawon zaman, don haka yake zama, aka ce wannan shine tsawon hudubar zai iya tasiri akan wato ƙarfin jikinsa, shi yasa yake yin wannan zaman domin ya ɗan huta sannan ya tashi wata hudubar ɗin. Wannan shine hikimar yin wannan zaman, ba wai domin a keɓance shi don wata addu'a ba, amma idan mutum ya addu'a a wannan lokaci, idan liman ya addu'a a wannan lokacin babu laifi, bal waɗansu malamai ma sun ce ya dace ya yi din. A wannan tabbabin wa'azi ne, ba cewa ake fi istighfari a wannan lokacin ba, ya sa ma ai lizimtar faɗan wannan ɗin yana daga cikin bid'a, a ce duk kowace sai an faɗe ta a cikin hudba, kuma za su iya yi ware, za su iya yin addu'a, tun dai ba a ruwaito ana ɗaga hannu ba, mutum kada ya ɗaga hannu, tunda ba a ruwaito kan cewa a wannan lokaci sahabbai suna ɗaga hannunsu ba, bal a cikin hudubar sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ɗaga hannunsa, sai dai idan ya yi roƙon ruwa, amma baya ɗaga hannunsa a cikin hudubar ko duk addu'ar da ya yi. Wannan yake yana son a gaya masa ingancin ɗaga kai yayin zikirin da ya zo bayan gama alwala, ya yau ma a cikin wani hadisi za a samu wannan, ya zo a cikin hadisin Tirmidhi amma bai inganta ba, ɗaga kai bayan an yi alwala mutum ya ɗaga kai ya kalli sama, ya zo a cikin hadisin Tirmidhi, wannan bai inganta ba, ballantana nuna hannu duk wannan bai inganta ba, nuna hannu babu laifi ba, mutum ya nuna hannu sama ba, mutum ya yi ishara da ɗan yatsansa wajen addu'a babu laifi, don amincin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara wajen addu'a yana ishara wajen kalmar shahada, saboda haka babu laifi idan mutum ya tashi zai addu'a ɗin wani lokaci ya yi haka ɗin don ya yi ishara, amma ba ya zama to kan cewa sunnan yin wannan addu'a ta bayan alwala bace ake yi, amma umumat sun zo akan yin ishara yayin addu'a, babu laifi mutum ya yi ishara a wannan addu'ar ko wata daga cikinta, amma kada ya zamanto da wama akan addu'ar gama alwala sai ta zamanto bid'a. Wannan yake menene sunayen littafan waɗannan malaman? Imam Shafi'i yana da littafai da yawa, wanda ya fi shahara dai a Kitabul Umm, amma yana da Musnad, yana da Kitab Ikhtilaf Malik, yana da kitab Mukhtalaful Hadith, yana da littafai da dama. Imam Abu Hanifa ba shi da wani littafi, Musnad da ake cewa yayi Musnad Abi Hanifa, wanda cikin almajiransa ne ya tattara, haka zalika Al-Fiqh Al-Akbar da ake danganawa ya zuwa gare shi, wanda daga cikin almajiransa ne suka tattara. Imam bin Hajjaj Muslim ne yake nufi da zai ce bin Hajjaj, Muslim ibn Hajjaj sahih Muslim ne. Imam Ahmad yana da zakai da yawa, mafi shahara shine Al-Musnad, littafin sa na hadisi. Wannan yake mun ga kana yawan lizimtar wannan addu'a, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, dan Allah ka faɗa mana ma'anarta mu ma dan mu lizimta. Ma'anar wannan addu'a shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana na Aisha, yace da ta tambaye shi in kai muwafaqa da garan Lailatul Qadr wata addu'a za ta yi, sai yace mata ki yi wannan addu'a garan Lailatul Qadr karɓaɓɓa ce, kuma a cikin mutane an cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so, yace Aisha, aka ce a cikin mazafa yake ubanta, saboda haka yayin da wanda ya fito a duniya ta tambaye shi wata addu'a zai a ran da ake karban addu'a, ya koya mata wannan addu'ar, ka san ba ta wasa ba ce. Kira ki to amalu man tabba liman habba, likita in ya tashi rubuta magani ga ɗansa, ya za ka ga wannan magani? Shi yasa wani malami ya kira littafinsa da wannan suna, amalu man tabba liman habba, aikin likita ga wanda ya so, aikin likita ga wanda ya so. To kamar wannan ce addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Aisha ta yi a daren Lailatul Qadr, ta tsanta da muhimmanci. Ma'anar ta kuwa shine Allah kai ne afuwa ne, me yin rangwame ne, wato rashin afuwa shine rashin ka kama mutum akan laifin da yayi, ka sanya laifin da yayi yayi ta mummunan tasiri a kansa, kuma kana son afuwa, dan haka kai mun afuwa. Wannan ya hada wato duk kurakuran da kai Allah madaukakin sarki ya yafe maka su, kada ka gansu a cikin littafin ka, kada tasirin su ya biyo ka, sannan kuma ya baka wato a rangwame a cikin dukkan al'amuranka na addininka da duniyarka da lahirarka. A tambaya ta karshe ita ce wannan ma'aikatan jannati, waɗannan ma'aikatan jannati da suka kwasar kuɗi ba kuma ta yin zakka, ta halatta ko kuwa al-latifu sunan Allah to kuma al-latifu. Wannan ne ban gano wannan tambayar ta, bari mu bari kawai insha Allah za mu sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sauran tambayoyin da ma'aikata da ma'amsa su ke ma'amsa su, sannan kuma waɗanda suke sauran wanda suke tambayoyin su da wasi ba, sai a ba su dama su amsa tambayoyi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجملنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك آجلها وأتمها علينا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.